sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalo da kuma niya ko kuma VOA Africa zango 102.5. haka kuma kuna iya sauraron mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Grace Alheri Abdi ce tare da Sarfilo Hashim Gumel. Muke farin cikin jan ragamar shirin namu na farko a yau Litinin 12 ga watan Satumba shekara ta 2016, ranar da ake shagulgular sallar layya a duk fadin duniya. Muna kuma yi wa al'umma musulmi barka da sallah. Ga kanin labarai.
Yan sanda a Faransa sun tarwatsa wata makarkashiyar kai wani mummunan harin ta'addanci a birnin Paris. Takarar shugaban kasa a nan Amurka Hillary Clinton ba za ta yi kamfen yau Litinin ko gobe Talata ba a jihar California, bayan da likitoci suka tabbatar da cewa tana fama da ciwon haƙarƙari. Kasar Pakistan ta yi watsi da wani kiran da Afghanistan ta yi na neman a bar ta tsoma gudanar da hidimar cinikayya kai tsaye tsakaninta da India.
Assalamu alaikum, ni ce Aisha Sule na yaya daga Seattle, Washington. Ina gaida family din mamana da babana. Na musu fatan Allah ya sa su sun yi sallah lafiya.
To amin. Abin da muke tafi da shi kenan a shirin namu na yau, amma kafin mu kai ga haka ga halin da duniya ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, barka da sallah. Yan sanda a Faransa sun tarwatsa wata makarkashiyar kai wani mummunan harin ta'addanci a birnin Paris kwanaki biyu da suka gabata, inda suka kame wani matashi mai shekaru 15 da ake zarginsa da shirin harin ta'addanci. Kame yaran da aka yi ranar Asabar ya zo ne kwanaki biyu bayan da yan sanda suka ce sun kame wasu 'yan mata da ke kokarin kai hari a majami'ar Notre Dame da wasu wurare. Jami'ai masu binciken sirri sun zargi yaran da cewa yana shirin kai hari da wuka a wajen wani haduwar jama'a, amma jami'an sun ki bayyana sunan garin da yake shirin kai harin. Labarin kama yaran ya zo ne jim kaɗan bayan da Prime Minister Manuel Valls ya ce a jiya Lahadi kusan mutane 15,000 a Faransa ake bin sawunsu saboda ana zargin cewa ana cikin juyar musu da tunani zuwa tsatsauran ra'ayi, haka kuma wasu 1,350 ana bincikarsu. Daga ciki har da 293 da ake tuhuma suna da alaka da wata ƙungiya ta ta'addanci. Faransa dai tana cikin dokar ta ɓaci bayan da aka kai mata hare-hare sau uku cikin shekarar nan, ciki har da harin da aka kai da katuwar mota a garin Nice wanda ya kashe mutane 86, wanda ya biyo bayan wasu hare-hare biyu da aka kai a shekarar ta gabata da suka hada da ranar 13 ga watan Nuwamba akan gidajen cin abinci da mashayan barasa da kuma wani filin wasa, waɗanda a haɗe aƙalla mutane 130 a cikin su karsa rayukansu.
Yar takarar shugaban ƙasa a inuwar jam'iyyar Democrat ta Amurka Hillary Clinton ba za ta kamfe yau Litinin ko gobe Talata ba a jihar California, bayan da likitoci suka tabbatar da cewa tana fama da ciwon haƙarƙari. Kwamitin kamfen ɗin Hillary Clinton ya ba da sanarwar cewa likitarta ta bincika ta bayan da aka ga tana fama da tari. Likitan mai suna Lisa Badak ta bayar da wannan sanarwar ne a jiya Lahadi bayan da Hillary Clinton ta bar wajen bikin tunawa da harin 11 ga watan Satumba a birnin New York, inda ta nemi faduwa sai da aka taimaka mata aka shigar da ita motarta. Marubutanta wato makarabanta sun tuka ta zuwa gidan yarta Chelsea domin ta samu ta huta. Daga baya kuma an ga Hillary ta fito waje, inda aka ga alamun ta samu hutu sosai. Ta rungumi wata 'yar karamar yarinya a kan titi, tana kuma ɗagawa magoya bayan ta hannu. A lokacin da ake shirin tafiya cikin mota, Hillary ta ce, "Na murmure sosai yanzu, wannan rana ce mai armashi a nan birnin New York." Likita Badak ta ce Hillary mai shekaru 68 da haihuwa ta fuskanci wannan matsalar ne a sakamakon zafin rana da kuma rashin isasshen ruwa a jikinta. Har yanzu dai jami'an campaign ɗinta ba su sanar da cewa ko za a sake waɗansu abubuwan da aka shirya mata na hidimar campaign ɗinta ba. Tuni dai abokin hadawarta ta Donald Trump ya ce Hillary ba ta da ƙarfin jiki da za ta iya riƙe shugabancin Amurka. Wasu magoya bayansa kuma suna ƙoƙarin mayar da rashin lafiyar ta a matsayin wata matsala a campaign. Trump mai shekaru 70 da haihuwa ya fitar da wata wasiƙa daga likitansa a shekarar da ta gabata yana mai cewa shine mutum mafi lafiya da za a iya taɓa zaɓa shugaban ƙasa a tarihin Amurka.
Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Pakistan ta yi watsi da wani kiran da Afghanistan ta yi na neman a bar ta soma guna da hidimar cinikayya ta kai tsaye tsakaninta da India ta hanyar barin ita Afghanistan wacce ba ta da tekuna ta ci gaba da amfani da hanyoyin da suka ratsa cikin Pakistan kamar yadda aka shata a yarjejeniyar da aka kulla tsakanin Pakistan nan da Afghanistan. Shugaban kasar Afghanistan Ashraf Ghani kafin ziyarar aiki da zai kai New Delhi ya yi barazanar rufe hanyar shigar da kaya ga Pakistan idan har ta ci gaba da hana ƙasarsa damar shiga kasuwannin India wadda ake bi ta kan iyakar Pakistan a shige su. Pakistan wadda ita ce ke baiwa Afghanistan hanyoyi mafi sauki na fita da shiga da kayayyakin da take kaiwa kasuwannin duniya ta jima tana samarwa Afghanistan wannan sauki a dalilin yarjejeniyar bunƙasa harkokin kasuwanci ta APTTA da suka kulla wadda har ila yau ta baiwa Pakistan damar yin dangantaka kasuwanci da makwabtanta wato Afghanistan din. Dangantakar Afghanistan da abokiyar adawar ta India tana ƙara ci baya abinda ya sa manazarta ke ganin yarda da wannan bukata ta Afghanistan zai yi wuya matukar gaske.
Rigima ta kaure a ƙasar Turkiya tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zanga a kudu maso gabashin ƙasar bayan da gwamnati ta fitar da sanarwa cewa ta maye gurbin wasu zababbun kwamitoci da shugabannin ƙasan hukumomi har 28 a wasu garuruwan Kurdawa. Maye gurbin zababbun jama'an dai ya biyo bayan zargin alaƙarsu da wasu ƙungiyoyin ta'addanci da gwamnati ke yi a cewar ministan harkokin cikin gida na Turkiya. 24 daga cikin waɗanda aka cire ana zargin su ne da alaƙa da ƙungiyar adawa ta Kurdawa da ake kira PKK, yayin da kuma sauran hudun ake zargin su da cewa suna da alaƙa da ƙungiyar magoya bayan Gulen, mutumin da ake zargi da shirya yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba a watan Yuli, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane sama da 270.
Daga ƙarshe Amurka ta ce tana nazarin ƙaƙabawa Koriya ta Arewa ƙarin matakan takunkumi na ƙashin kanta bayan da hukumomin ƙasar da ke Fanyon suka yi gwajin makamin nukiliya a karo na biyar kuma mafi girma. Da yake magana a Tokyo jiya Lahadi, jakadan Amurka na musamman kan batun Koriya ta Arewa Song Kim ya ce baya ga mataki da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai ɗauka, Amurka da Japan tare da Koriya ta Kudu za su duba wasu matakai da za su ɗauka na daidai kansu waɗanda za su haɗa kai su ɗauka akan Koriya ta Arewa, sai dai bai ba da wani ƙarin bayani kan abin da matakan za su ƙunsa ba. Sai dai Koriya ta Arewa ta ce zancen ƙaƙaba mata ƙarin takunkumi wani kamar abin dariya ne, kuma ta yi alwashin za ta ƙara ƙarfafa shirin nukiliyarta. Rahotanni sun ce Amurka da Koriya ta Kudu sun fara aikin neman shaida ko sinadaran da suke fitowa bayan da aka yi gwajin makaman ƙare dangi. Ita ma ƙasar China ta yi magana kan gwajin makaman tana mai cewa ba za su kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali ba a zirin Koriya.
Labaran duniya kenan, kuka saurara. To Sarfilu, bari dai mu gefe yau take sallah da yake dai banga alamun kana da niyyar abinda niyyar yanka ragon layya ba.
Haka ne, yau take sallah amma ga mu muna aiki.
Ga mu nan muna ai ku tashi, ai to gari ya waye ai an tashi.
Haka ne, haka ne.
Ba ragon layya sai an tashi ake
wannan gaskiya ne.
To madan labarin mai gefe kamar yadda muke bayyana yau take sallah, saboda haka gajin mai alinan da gaishe gaishen sallah daga yan uwa mazauna Amurka.
Ma sauraro, yau fa take sallah.
Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho muyi sallar Eid.
Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho muyi sallar Eid.
Ya ku jama'a sai muyi far'a, domin yau ne ranar Eid.
Ya ku jama'a sai muyi far'a, domin yau ne ranar Eid. Domin yau ne ranar Eid.
Muyi sadaka kuma muyi kyauta,
kan hanyar mu zuwa Eid mu yi sadaka kuma mu yi kyauta kan hanyar mu zuwa Eid mun saka ya sabbi tas manya har da kananan mu yau ne sallah yau ne Eid yau ne ranar murnan mu yau ne sallah yau ne Eid dukku taho mu yi sallar Eid ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar Eid ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar Eid domin yau ne ranar Eid ya jama'a al'umma bar barkanmu da yin sallar Eid ya jama'a al'umma barkanmu da yin sallar Eid don ba shakka ladar mu tafiya wai ta ranar Eid.
Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jummai Ali ke farin cikin gabatar muku da gaishe-gaishe daga 'yan uwa da abokan arziki waɗanda suke zaune a nan Amurka. Albarkacin wannan rana ta babbar sallah.
Yau ne sallah yau ne Eid dukku taho mu yi sallar Eid ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar Eid ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar Eid domin yau ne ranar Eid yau ne sallah yau ne Eid barka barka barkakku yau ne sallah yau ne Eid barka barka barkakku dukku taho bahin Allah mu ziyarto duk danginmu dukku taho bahin Allah mu ziyarto duk danginmu mu ziyarto duk danginmu mu ziyarto duk danginmu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar.
Yara aka ce su ne manyan gobe, a saboda haka wannan zaure na sada zumunci tsakanin ƴan uwa da abokan arziki albarkacin wannan rana ta sallar layya ya yi tattaki zuwa birnin Seattle jihar Washington domin baiwa yara manyan gobe damar miƙa gaishe-gaishen su ta sallah.
Assalamu alaikum, ni ce Aisha Sule na yaya daga Seattle Washington. Ina gaida Hajiyar Mazauna da Aunty Bilkin Sharada da Sahaja da Fati da Muhammad da Abba in Sharada da kuma family din mamana da babana a Kano. Assalamu alaikum.
To Allah ya maimaita mana kowa ya sha.
Amin. Assalamu alaikum, ni ne Umar daga Seattle Washington. Ina gaishe da Hajiyar Mazauna da kowa da na sani a can Kano. Na musu fatan Allah ya sa su samu sallah mai sun yi sallah lafiya.
To amin suma amin.
Kinyara Allah na nan haba yara manyan gobe, kinyara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so. Haba yara manyan gobe, shin yara in mu ne yau to yara ku ne gobe. Haba yara manyan gobe, haba yara Allah na nan to gara ku taka yara kuma gara ku tafa yara. Ku bi malaman makaranta ƴan yara ku bi ma iyaye ku lura da aiki mai kyau ku lura da aiki mai kyau irin haka Allah ke so. Ƴan yara manyan gobe, haba yara Allah na nan ƴan yara manyan gobe. Ƴan yara ku je makaranta kun ga irin haka Allah ke so. Ƴan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta to irin haka Allah ke so. Kwai shiga mai amfani, kwai shiga mai amfani, kwasan inganci mai kyau har kwasan aiki mai kyau. Kun girma idan kun yarda, ƴan yara manyan gobe, haba yara Allah na nan, ƴan yara Allah na nan, haba yara manyan gobe. Thank you. in yara ku bi ma iyaye ku malaman makaranta kun ga irin haka Allah ke so in yara manyan gobe shin yara in mu ne yau to yara ku ne gobe haba yara Allah nana ga yara haba yara ga yara manyan gobe ga yara in mu ne yau to yara ku ne gobe ku lura da wannan kalma kai in yara manyan gobe haba yara Allah nana ga yara manyan gobe haba yara Allah nana ga yara manyan gobe ma iyaye don kwasan aiki mai kyau kusare da inganci din kusare da girma mai kyau kusare da halin kirki yara ku dinga biyayya kun ga irin haka Allah ke so yara ku dinga biyayya kun ga irin haka Allah ke so ga yara bayan gobe
haka ne Allah kuma ya ji kan Alhaji Adamu dan Maraya to su ma dai manya ba a bar su a baya ba wajen kokarin sa daga shagaishan su ta sallah.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. Ni ne Alhaji Suleiman Sabo daga birnin New York. Ina so zan miƙa gaisuwar sallata zuwa ga wato ainihin ƴan uwa da abokan arziki. Da farko dai zuwa ga mai daki na Hajiya Fauziya Alhaji Abubakar Baba na Yagi da ƴan uwanta da iyayenta baki daya na gaida kanwata Hajiya Hawa Sabo da ƴaƴanta baki daya na gaida wato ainihin kanina Yahaya Sabo da Murtala Sabo da Jamal Sabo da dukkan ƴan uwana baki daya gaisuwa zuwa ga Za'imul Harakatit Tijaniya Al-Imam Sheikh Alhaji Abdul Wadud Sise Allah ka kara masa lafiya Allah ka bashi wato ainihin hikima da jagorancin da yake wa dariƙar Tijaniya baki daya a Ghana na gaida Alhaji Abdul Aziz na ibn Kintampo da sauran jama'an Kintampo baki daya a Kano duk ɗan uwa da abokan arziki kuma ina gaida su ina gaida Yahuza Kura tare da mai ɗakin sa Alhaji Awwal Okasie na yi maka gaisuwar ta'aziyya da rasuwan wato ainihin mahaifiyarka Hajiya kenan Allah ya mata rahama Allah ya sa ta huta da fatar Allah ya kawo zaman lafiya a kasashen mu Allah ka maimaita muna mu gana badin badada daga Suleiman Sabo a birnin New York assalamu alaikum rahmatullahi
assalamu alaikum sunana Adam Ahmed babu jiji daga nan jihar North Dakota da farko ina miƙa gaisuwar sallah zuwa ga kawuna Alhaji Ali Ahmed da Alhaji Muhammad Tela Haruna da Alhaji Muhammad Tuga da Alhaji Yakubu Haruna da Alhaji Adamu Tello Dodo da Alhaji Baba Audu Sarkin Kasuwa duka a Takuma sai kuma kawuna Alhaji Umar Sharif Abdullah injiniya Babangida Abdullah Mahmud Sharif Abdullah Adamu Sharif Abdullah Saddam Sharif Abdullah da kuma Alhaji Shehu Umar Bashir Kasim Umar Bashir Rufai Umar Bashir Suleiman Abba Bashir da matansa Maimuna a Jalingo sai kuma kawuna Alhaji Tani Galadiman Guroje da kannansa Salisu da Rabiu a Guroje ina miƙa gaisuwar sallah zuwa ga Alhaji Yusuf Cancangi Alhaji Usman Cancangi Alhaji Musa Cancangi Alhaji Baba Bashir Cancangi Alhaji Bello Cancangi da Alhaji Ma'azu Nadabu Cancangi da Alhaji Saidu Nadabu Cancangi da Alhaji Jamilu Nadabu Cancangi sai kuma gaisuwar sallah zuwa ga Alhaji Isa Zuntu Zuntu Motors a Kaduna da Alhaji Sale Chindo kunan Cancangi da Alhaji Muhammadu Nadada Munadas Cancangi da kuma antina wa anti Lagos anti Maimuna anti Aminatu da Hajiya Addukula sai kuma gaisuwar sallah zuwa ga Alhaji Abdul Mumin Umar Bashir Groje Alhaji Basiru Umar Groje Alhaji Baba Umar Bashir Groje da Alhaji Baba Alake Atap da kuma ina ƙara miƙa gaisuwar sallah na zuwa ga Alhaji Baba Danjukun akwanan cancangi da kuma Alhaji Aminu da kuma Alhaji Suleiman Legend Roll International da kuma Alhaji Garba Bayani da Alhaji Musa Mejo mai Kano da kuma Alhaji Saidu duk a jihar Kaduna da fatan sun sallah lafiya. A ƙarshe kuma na ƙara mika gaison sallah zuwa ga yana Alhaji Awal Ali Ahmed da matansa Fatima a nan Abuja, sai kuma gaison sallah zuwa ga abokina Alhaji Yusuf Muhammad da fatan sun sallah lafiya. Kuma Allah maimaita mata. A ƙarshe na ƙara mika gaison sallah zuwa ga Malam B. Ali a kunan cancangi da Bazila da Alhaji Abu Ahmed cancangi da sauran mutanen garin Takum a Taraba da mutanen garin Ba'isa da mutanen garin Sardauna local government da kuma sauran jama'a mu baki daya. Da fatan kowa ya sallah lafiya da kuma fatan Allah ya maimaita mana, Allah kuma ya ƙara nuna mana baji.
Amin summa amin.
To ta kuma shi kake babba ka yarda ka banya kanka wata kila mu gane nuhinka kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su muke ashe mu maza bayu muke ashe mu maza bayu muke ashe mu maza bayu muke amma dadin bautar muke ji balle anti
mai gida
balle anti
mai gida
tayya ma sake wa muke sai doro muke
sai
kombo muke ashe mu ko bauta 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 muke ashe mu ko bayu muke
kuduba to hakurin bisashe dabobin duniya zakara ko to yake salisu ne ma hati yake amma hati in ya samu wani dan kuka yake ka zaru gowa take hati ita za ta ci shi ko ya ci sakuwa hati ita za ta ci shi ko ya ci sakuwa haka ne a gurin mutane
dai zane ke mai kai baki
salele ni gobara nike
salusu ni gobara nike. Kuna shan waɗannan gaishe-gaishen sallah daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Alhamdulillah hamdan kashiran tayyibar barakan fi wajalalihi wasultanul qadim alhamdulillah الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى فجعله كسانا da farko na gaishe da mahaifiya ta Hajji Alhaji mai dinki a sabon tayi Jos da yaya ta Hajji Kubra da kanwata Kulwa da kanwata Talatu. Ina isa da gaisuwa na ga Hajji Antilami, ina isa da gaisuwa ta ga Hajji Ahi matar Alhaji Uba Baban Maryam ina gaida surukata Hajiya Hafsatu, ina gaishe da suruki na Alhaji Babu Mai Kudi da ƴan majalisansa, ina gaishe da ƴata Halimatu, ina gaishe da mamawo matar Alhaji Isa Sa'adu, ina gaishe da Alhaji Isa Sa'adu, ina gaida ƴata Samira da mijinta Muhammad Sani, ina gaishe da Alhaji Adamu Cushe, ina gaishe da Alhaji Umaru Akawu, ina gaishe da Malam Umaru a layin Adabayo Street a Jos, ina gaishe da Babaliye, ina gaishe da Alhaji Saka, ina gaishe da Alhaji Musa Mai Gari, ina gaishe da Malam Tanimu, ina gaishe da Alhaji Isa Liye, ina gaishe da Shehu Bello, ina gaishe da Malam Shehu, ina gaishe da ɗana Kamaluddini, ina gaishe da ɗana Izul Arab, ina gaishe da ƙanina Hamza, ina gaishe da ƙanina Ibrahim, ina gaishe da ƙanwata Kucici, ina gaishe da ƙanwata Iyami, ina gaishe da ƙanwata Jari'a. Ina muku barka da sallah, ni ne naku Alhaji Baba Yaro daga nan Newark, New Jersey. Ina gaishe da Alhaji Ɗanladi Kwari, a yi sallah lafiya.
To Allah ya maimaita mana.
Amin Hajiya, mun gode.
Salamu alaikum, sunana Hajiya Bilkisu Zailani, Shiba Zailani, wanda aka fi sani da Haji Honorable Shiba. Na kira ne don umma mutane, ƴan uwa da abokan arziki, iyayenmu na Zaria da kuma na Kaduna gaba ɗaya, barka da sallah. Da farko dai ina ma mai girma mai martaba Sarkin Zazzau Alhaji Dr. Shehu Idris fatan Allah Ubangiji ya sa ya yi sallah lafiya tare da iyalinsa baki ɗaya. Dallatin Zazzau, ina maka barka da sallah da iyayenmu na gida da kakanninmu da dukansu dai gaba ɗaya. Ina gaishe da Inna, Moni Binta, Mero da Abu da duk sauran mutanen gida da ban samu na ambaci sunayenku ba. Dangi da yawa, Allah Ubangiji ya sa ku yi sallah lafiya da fatan Allah Ubangiji ya kaddara saduwanmu shekara mai zuwa. Ya Amina, ina miki barka da sallah. Mama uwa, ina muku barka da sallah dukanku baki ɗaya. Sama'ila da garkuwa El Khalil da Sa'awalu da kuma mutane na Zariyar Rural Council Network, su ma gaba ɗaya ina musu fatan Allah Ubangiji ya sa su yi sallah lafiya. Ina kuma gode musu da dukkan ɗawainiyan da suke yi a social network na WhatsApp na Zaria Rural Network Council Network. Allah Ubangiji ya ƙara haɗa kawunan mu baki ɗaya, mutane da yawa wanda ba zan iya ambaton sunayen ko saboda rashin ƙwararren lokaci. Ina muku fatan alheri su Ibtisam Maryam da duka dai su Zinatu da wanda ban samu na ambaci sunansu ba. Aminu Kaura, kai ma ina maka barka da sallah. Allah Ubangiji ya sa ku yi sallah lafiya, su Nura na Kano da dai duka su Umar Keti duka dai, ina muku barka da sallah. Sai Allah ya kaddara saduwanmu, na gode. Sai an jima.
Inna rika da gudu hadararhe, Halima tana a gida, inje in muqamat ashe bawa mata wa. Ashe ba wa mata wa kai oho, tunda ba ni dai bane BBC ko waye yake, murya Amerika ko waye yake, kai wurin gawa abashi ha
kai. To madalla, sai kuma zuwa can da rana ku ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na gashe-gashen sallah kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
To a takaice, ƴan sanda a Faransa sun tarwatsa wata maƙarƙashiyar kai wani mummunan harin ta'addanci a birnin Paris kwanaki biyu bayan da suka gabata, inda suka kame wani matashi mai shekaru 15 da ake zarginsa da shirya harin ta'addanci. Kame yaran da aka yi ranar Asabar ya zo ne kwanaki biyu bayan da ƴan sanda suka ce sun kame wasu ƴan mata da ke ƙoƙarin kai hari a jami'ar Notre Dame da wasu gurare.
To a gaishe ka masu saurare, na muka kammala shirye-shirye na safiyar yau, sai dai nan da sa'a 1 da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na Hantsi, inda Sadiku Garba zai shigo da shirin da rashin tayi filin da ke gabatar da shawarwarin masana kan hanyoyin kasuwanci da kuma tattalin arziki. Gabaki ɗaya ƙarshen shirin kenan, sai zuwa anjima idan Allah Ubangiji ya nuna mana.